Let me tell you, no matter your poor background, PDP will give you the opportunity to be anything, to be whatever you want to become in your life.
Yawa, that's so Samu ne. Atiku ya Samu. Waziru mu de shida okowa sune namu. Umpa and Samu. Wait, dana Samu. Idan na samu kai ka samu kowa ya samu ka so samu ne ku dangwa lawa a cikin dai saboda ba wani shakka shugaban kasa shine daidai kun fa an samu dala ta kariye a cire tsoro a gyara tsaro bana dole mu warke ka so samu ne a ce a rike tuta na tsawon minti goma kuma ba wanda zai huta kun fa an samu kun fa an samu mene wala ma PDP kuputo mi zabe kuputo kuputo da BBC rayuwa for Niger is hard ko baba ya san e no easy ga tsada ga layin mai ga yunwa ga ba ko CC rainy days are here amma ga lema tiku muke so eh sele ma da ni da kai da shi har da kema ran zabe dan wala malema eh kun fa an samu za a bude border to in an bude ni na huta kai ka huta eh so samu ne mun samu ne a ciko kowa duk namu ne duba kaman su ai babu ne eh so samu ne ai mun ma samu ne a ciko kowa duk namu ne ku duba kaman su ai babu ne tukuza ba a ciku da shi da kowa dan za ku ga aiki.
This is a great movement for your own future and the future of Nigeria. God bless you all.